أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، yawon musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake bayyana tare da ku cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussan kyawun ɗabi'u. Cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da ma'anan tuba da wajabcin tuba, hakanan kuma da muhimmancinsa. Insha Allah, yau darasinmu zai kasance dangane da yalwan tuba, watan faɗin tuba. Tuba wani abu ne wanda yake yana da matukan faɗi, yana da matukan yalwa, inda za mu iya ganin cewa tuba bai keɓance wani zunubi ba a cikin zunubai. Mana babu wani zunubi wanda za a cewa wannan zunubi ya hita daban cikin zunubai ta yanda ba za a iya gafarta shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya gafarta shi ba idan mutum ya tuba zuwa gare shi. Hakanan tuba bai keɓance wani mutum ba daga cikin mutane, ta yanda za a ce wannan mutum ko da ya tuba Allah ta'ala ba zai karɓi tubansa ba. Hakanan tuba bai taƙaita ba, bai iyakantu ba da wani zamani ko kuma wani mahalli, kuma wani rayuwa, wani shekaru wanda suke ayyanannu. A ce mutum ya kai shekara kaza, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi tuban shi ba. Ko dan mutum yana rayuwa a mahalli kaza, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi tubansa ba. Ko dan mutum yana rayuwa cikin zamani kaza, Allah ta'ala ba zai karɓi tuban shi ba. Wannan dun ba haka bane. Tuba yana da mafhumi wanda yake mai yalwa, kuma yana da mafhumi wanda yake mai faɗi, ta yanda ya hada dukkanin mutane, hakanan kuma ya hada dukkanin zamunna, hakanan ya hada dukkanin mahallai da ma rayuwar mutane gaba daya. Saboda haka kenan, tuba ya mamaye, ya game dukkanin zunubai, hakanan kuma ya mamaye dukkanin mutane. A kowane mahalli ne suke, a kowane zamani ne suka samu kansu. Ko da yake tuba yana da sharuɗa wanda za mu yi bayanin su nan gaba, ba lallai bane ya zamanto don mutum ya tuba ya zamanto Allah ta'ala zai karɓi tuban shi ko da ya saba ma sharuɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza. Kenan tuba suna da sharuɗa, tuba suna da rukunna wanda ake buƙatan kiyaye su. Idan mutum ya kiyaye su, lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tubansa. Amma idan ya saba ɗaya daga cikin wannan sharuɗa ɗin, to tuban shi yana da matsala, kamar da za mu gani nan gaba. Saboda haka muna iya cewa a duk lokacin da mutum ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala gafara, kuma wani irin zunubi ne, a kowane zamani ne, a kowane mahalli ne, a kowane matsaya ne na rayuwa yake komin tsawon shekarunsa, Allah subhanahu wa ta'ala mai karɓan tuban shi ne idan ya ji, idan ya aiki da sharuɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza dangane da tuba. Sai dai akwai zunubi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya toge a cikin zunubai, wanda idan mutum yana aikata shi kuma mutum bai tuba ba, ya bar shi, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi tuban shi ba, kamar da ya bayani a cikin Alkur'ani. Hakanan kuma akwai lokacin da in mutum ya tuba, tuban baya da wani amfani a wannan lokacin. Allah subhanahu wa ta'ala ya istisna wannan wurin. Watan tuba a lokacin da mutuwa ya halarci mutum. Mutum yana rayuwansa, yana masha'a, yana abin da ya ga dama, ba irin sabon da bai tafka ba a cikin wannan rayuwa nasa. Sai lokacin da mutuwa ta zo masa, ya ga mutuwa, a lokacin sai ce yana son ya koma ma Allah subhanahu wata'ala, a lokacin sai ce yana son ya tuba. Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓi irin wannan tuban ba. Hakanan tuba lokacin da azaba ta sauko. Misali, muna gani a cikin tarihin musulunci kuma tarihin al'ummomin da suka gabata, akwai al'ummun da suka kasance sun nutsu a cikin sabon Allah subhanahu wata'ala da kauce ma dokokinsa tsawon lokaci, kuma ba su tuba ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu manzanni, manzannin sun kira su zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala, sun kira su ga su tuba kuma su nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala, amma sun ki aiki da shi. amma lokacin da Allah subhanahu wataala dauki matakin aiko musu da azaba sai zamanto bayan sun shaida wannan azaba din sun yaqini akan cewa wannan azaban zai afko akan su lokacin sai suka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta musu lokacin sai suka nuna suna son su koma ma Allah subhanahu wataala suna neman su tuba amma Allah subhanahu wataala bai karbi tuban su ba saboda haka wannan baya da fa'ida kenan Allah subhanahu wataala yayi istisna'in karban tuba ga wanda mutuwa ta halarce shi idan mutun mutuwa ta halarce shi ko kuma azaba Allah subhanahu wataala ta sauka ga al'umma tuban su baya da wani fa'ida a lokacin kamar da muka gani dangane da tuban fir'auna wanda a ƙarshen lahazozi na rayuwarsa ya neme tuba amma Allah subhanahu wataala bai karbi tuban shi ba saboda a wannan lokacin tuba ba ta hakika bace tuba ce ta ganin azaba tuba ce ta rudewa a lokacin da mutum ya rude ya ga azaba ya tabbata cewa azaba za ta sauka akan sa lokacin sai ya nemi tuba ko lokacin da ya tabbata cewa yanzu kan mutuwa zai lokacin sai ya nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta masa lokacin tuba baya da wani amfani lokacin baya da fa'ida saboda haka zamu ga cewa kenan tuba wanda zai bijiro daga bawa mai zunubi ta hanyar zabi ana lokacin da ya kasance yana da ikhtiyari ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala ya gyara rayuwarsa wannan tuban shine yake da tasiri idan ya hadu da sharuɗa na tuba wanda Allah subhanahu wataala ya sanya amma tuban da ya zama tuba kan ikhtiyari ba ba kan zabi ba tuba ne wanda ka zama zan maka dole ka tuba saboda kaga bala'i kaga azaba wannan baya da wani fa'ida shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce mana a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul nisa aya ta 18 Allah subhanahu wataala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim walaysatit tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walil ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima Allah subhanahu wataala yake ce mana cikin wannan aya mai girma kan cewa tuba bata kasance ba ga mutanen da suke aikata mummuna watan tsawon rayuwar suna aikata mummuna suka ki tuba suka ki koma ga Allah subhanahu wataala hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai lokacin da mutuwa ta halarce ɗaya daga cikin su watan sun kasance kenan a halin ihtidar sun kasance kenan sun ga mutuwa da idan su sun tabbata sun sakankance kan cewa za su mutu a lokacin za su ce su tuba Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban su ba a lokacin za su ce qala inni tubtu al'an a lokacin mutun zai ce wa yanzu ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya bar zunuban da yake ya kuma ga Allah subhanahu wataala lokacin tuba ba ta da amfani walaysati tauba walal ladzina yamutuna hum kuffar haka nan tuba ba ta kasance ba ga mutanen da watan tuba ba ta kasance ba karbabba ga mutanen da za su kasance sun mutu a halin suna kafirai mutun ya rayu akan kafircin sa har ya zamanto ya mutu akan shi wannan Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban shi ba Allah subhanahu wataala ba zai yafe masa ba saboda haka Allah subhanahu wataala ce waɗannan mutane ulaika atadna lahum adhaban alima irin waɗannan mutanen da sai lokacin da mutuwa ta halarce su za su tuba irin waɗannan mutanen da za su mutu akan kafirci ba su tuba ba Allah subhanahu wataala ce mun musu tanadin azaba mai radadi a ranar alkiyama saboda haka zamu iya ganin kenan wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne guda biyu wanda Allah subhanahu wataala ya istisna'i cikin wannan aya din kan cewa ba za a karbi tuban irin waɗannan mutanen ba mutanen da sai mutuwa ta halarce su lokacin za su ce suna son su tuba su koma ma Allah subhanahu wataala haka nan kuma zamu karanta kamar da muka bayanin cewa fir'auna a ƙarshen lahaza na rayuwarsa ya neme koma ga Allah subhanahu wataala ya neme tuba amma tuban ya kasance wani wanda tuba wanda yake bada wani amfani saboda me saboda ya riga ya ga mutuwa ya huskanci mutuwa mutuwa ta riga ta halarce shi shi yasa Allah subhanahu wataala lokacin da ya riga ya tsage ko gobannin teku ma annabi Musa alaihi salam da al'umma shi ya zamanto wanda suka imani da shi sun wuce sannan Allah subhanahu wataala ya nutsar da fir'auna da jama'ansa bayan sun bi su lokacin da fir'auna ya ga mutuwa me yake cewa yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin yake cewa yanzu yayi imani da cewa ba wani abin bautawa da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka imani da shi sannan ya kasance a cikin musulmi amma menene jawabin Allah subhanahu wataala ga wannan bayanin ga wannan irin wannan tuba. Allah subhanahu wa ta'ala yake ansa kai zai cewa al'an wa qad asaita qabl wa kunta min al-mufsidin, yanzu ne zaka ce kai imani da abinda banu isra'ila suka imani da shi, Allah subhanahu wa ta'ala kenan alhali kamin wanga lokacin kamin mutuwa ta halarce ka ka kasance daga cikin masu fasadi masu karaitawa da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka kenan tuban bata kasance ba tana da amfani. Haka ma mutanen da suka kasance al'ummon suka gabata suma a lokacin da suka ga azaba sun nemi su koma ma Allah subhanahu wa ta'ala amma bai da wani fa'ida, kuma da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi mushrikin, suka ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ce lokacin da suka ga azaban mu ya huskance su la mahalatan zai abuku akan su, lokacin suka ce sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kuma sun kafirce ma abinda suka kasance suna bauta ma sabanin Allah subhanahu wa ta'ala gumaka kenan a matsayin alloli, kuma sun kasance suna shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin babu wani amfani ga irin wannan imanin da kuma irin wannan kafirce ma gumaka, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su amsa cewa falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana, imanin su da suka yi na cewa sun iman da Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun ga azaba wannan bai kasance ba zai amfane su insha Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda me? Saboda sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun, Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan sunna ce tashi wanda ta gabata a cikin bayansa wanda suka gabata akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga yanke hukunci kan cewa duk al'ummar da ta kasance tana cikin sabo ta kituba Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ta da annabawa suka kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala amma suka ki imani suka ci gaba da fasadin su har lokacin da azaba ya sukance su, Allah subhanahu wataala ya riga ya hukuntar da azaba akan su, lokacin za su tuba su kuma Allah subhanahu wataala baya karban irin wannan tuba, Allah subhanahu wataala baya karban irin wannan imanin. Saboda haka Allah subhanahu wataala ce wa khasira hunalikal kafiru, a wannan lokacin da suka ga azaba ya sauko suka nemi su yi imani su koma ga Allah subhanahu wataala, wannan bai da wani amfani a wannan lokacin sun yi asara, wanda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala sun yi asara rayuwarsu gaba daya. Saboda haka kenan wannan tuban bai da wani fa'ida, tuban da yake da fa'ida shine tuban da zai gangaro daga ikhtiyarinka, tuban da zai gangaro daga zabinka, kaga cewa zanuban da kake ciki da miyagun halin da kake ciki ba abin da zasu amfane ka duniyanka da lahirinka. Yanzu ka koma ga Allah subhanahu wataala, ka nemi ka tuba ga zuwa Allah subhanahu wataala, kana da zabi a wannan lokaci, mutuwa bata zo maka ba kuma azaba bai sauko maka ba, lokacin Allah subhanahu wataala yana karban tubanka. Amma bayan kaga dukkanin al'amura sun ruhe, dukkanin koyi sun ruhe, wannan baya da wani fa'ida. Irin wannan tuban ma ko mutun ya tuba ko mutun ya nemi abin nan ya koma ga Allah subhanahu wataala, koda Allah ya bashi wannan fursa din ba zai amfana da ita, zai koma ne gidan jiya kuma da wanda suka riga suka je lahira suke cewa a maido su domin su kiwata ta aiki bayan sun ga azaba da sauransu. Allah subhanahu wataala ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun, Allah ta'ala ce koda an maido su nan duniya domin su kiwata ta aiki to za su koma ne gidan jiya, abinda suka kasance suna aikatawa na mummuna shine za su ci gaba da aikatawa, ƙarya ne kawai suke. Saboda haka muna ai ganin kenan tuba wata aba ce wadda take da yalwa, take da fadi, kuma Allah subhanahu wataala yake karban tuban bayansa a kowane lokaci komai shekarunsu a kowane zamani suka samu kansu a kowane mahalli suka samu kansu daga kowane zanubi banda wanda ya isa sana'i da kuma lokutan da ya isa sana'i daga cikin shi wanda zamu gani akwai shirka wanda Allah subhanahu wataala baya gafarta mutum idan mutum ya mutu yana shirka. Hakanan kuma mutun da mutuwa ta riga ta halarce shi Allah ta'ala ba zai karbi tuban shi bayan mutuwa ta riga ta halarce shi, hakanan Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban al'ummar da ta riga ta ga azaba ba bayan ta kasance cikin sabonsa. Saboda haka wannan abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi toge ya isa sana'i a nan wurin sune wannan abubuwan da muka ambata, mutuwa ya zamanto ta halarce ka ko kuma azaba ta saukan ma al'umma, wannan Allah subhanahu wataala ba zai karba ba. Ko mutum ya kasance ya mutu yana kafiri ko ya mutu yana mushriki, Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban sa ba. Saboda haka da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abinda muka ambata, Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda suke gaugawata tuba tun dubara bata kubuce musu ba tun basu makara ba Allah subhanahu wataala ya karbi tuban mu kuma ya mana jagora cikin al'amarin gyara kawo kanmu da fatan Allah subhanahu wataala amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin